hukumar da ke kula da wasan kwallon kafa ta kasar Algeria ta sanar da sunan sabon mai horar da kungiyar kwallon kafa ta kasar, tsohon dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Marseille da ke can kasar Faransa mai suna Jamil Belmadi, ya maye gurbin tsohon kocin kungiyar ta kasar Algeria ne, wanda kuma ya fafata wasa a kungiyar mai suna Raba Maja. Belmadi mai shekaru 42 da haihuwa a duniya ya samu daman haskakawa a club din na Marseille a shekarun da yake fafata wasa a can kasar Faransa, wato shekara ta 2000 zuwa 2003. Ya rataba hannu a yarjejeniyar kwantiraki da kasar ta Algeria na tsawon shekaru 4, inda zai ci gaba da jagorantar kungiyar ta kasar Algeria. Nauyin da yake dauke akan wannan mai horar da ɗan wasan kuwa shine kasar tana buƙatar samun tikitin shiga gasar cin kofin ƙwallon ƙafa ta nahiyar Turai ko kuma ta nahiyar Afirka, wacce za a yi ta na shekara 2019 a can kasar Kamaru, inda yanzu haka ake tafafatawa wajen neman tikitin shiga gasar. Haka kuma kasar tana buƙatar samun nasara zuwa gasar cin kofin ƙwallon ƙafa ta duniya, wacce za a yi ta a shekara ta 2022. Tarihi dai yana bayyana cewa Belmadi ya taɓa jagorantar kungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Qatar na tsawon shekara guda a shekara ta 2014. Hukumar kula da wasan ƙwallon ƙafa ta ƙasar Algeria ta yi fatan alheri bisa wannan kwantiraki da ta ɗauke shi, kuma tana buƙatar samun nasara a dukkanin wasannin da za ta buga, da kuma fatan samun nasara a kowace irin wasanni da suka shiga nan gaba. Iya abin da ya sauwaka kenan daga nan dandalin BOA. Huta lafiya.